إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر الله هدي ترى قوت رمضان شكرا تدبور دريه الدار وإنه أباهي ترمز الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم wanda ya dace da lissafin 10 ga watan Afrilu na shekarar miladiya ta 2022 wannan shine kasat na 290 cikin jerengen kasusuwa da katin littafin Zadul Ma'adi fi Hadiy Khair al-Ibad wallafar al-Imam al-Muhaddith al-Mufassir al-Faqih Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakr al-Zur'i al-Dimashqi wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziyya Sheikh al-Islam rahimahullah littafin Zadul Ma'ad mawsu'a ne tarihi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da rayuwarsa da yadda ya gurana da al'amuran siyasarsa da jihadinsa malamai suna jinjina ma Ibn Qayyim akan wannan aiki musamman lura da cewa Ibn Qayyim ya rubuta littafin Zadul Ma'ad ne asali a halin tafiya a inda yake kasar Makka don aikin haji Allah ya saka mishi alkhairi zamu tashi kai tsaye inda malik ya cewa faslun fi ghazwati hunain wa tusamma ghazwata awtas malik yace faslun ga wata gaba fi ghazwati hunain ma'ana fi bayani ghazwati hunain zai maka tarihin yakin hunain wa tusamma kuma ana kiran wannan yaki da suna ghazwata awtas yakin awtas wannan yaki zaka samu tarihin sa da tafai daban-daban na sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga kan sira ta Ibn Hisham da ainihin wato tabaqat na al-Imam al-Hafiz Ibn Sa'd da littafin tarihi na al-Imam al-Tabari da Ibn Sayyid an-Nasiri ya Amri haka nan Ibn Kathir duk sun kawo sunain sunan garin kenan hayyin ana rubuta shi da harfan Latin H U N A Y N Hunain wani gari ne a kusa da birnin Taif wanda Taif ɗaya ce daga cikin jihohi a ƙasar Saudi Arabia kusan kamar tafiyar kilomita 30 ne daga Taif akan hanyar mai komawa Makka abin da take ce mata kuma Awtas sunan garin kenan shi kuma yanzu Awtas A W T A S saboda wannan waje ɗaya daga cikin wuraren da aka yada zango ne a yakin shi kuma Awtas daga Makka kilomita 15 daga Makka akan hanyar ka ta zuwa Taif yace wa huma mawdi'ani da Hunain da Allah ya ambata wa yawm Hunain adabatkum kasaratukum da ita da ainihin Awtas yace dukkanin su mawdi'ani wurare ne guda biyu baina Makkata wa Taif a tsakankanin garin Makka da Taif kamar kace da makarfi da kura ko wasu garuruwa ne tsakankanin Zariya da Kano misali fa sumiyatul ghazwatu bismi makaniha sai aka kira wannan yaki da sunan wurin da aka yi wato samma ghazwata hawazin har ila yau ana ce mishi yakin hawazin saboda mene li annahum alladhina atau liqitali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam domin su hawazin sune sunan kabila waɗanda suke kamar kace suke da lion she na mutanen da suka yi wato shine mafi yawan mutanen da suka shiga yaki duk da ko su kabilu da suka mara musu baya kuma yadda zamu zo mushi qala ibn ishaq muhammad ibn ishaq malamin sira Allah ya gafarta mishi yake fada kamar yadda yake cikin sira ta ibn hisham da littafin uyunul asr na ibn sayyid an-nasiri ya amri a cikin mujalladin sa nabi yace lamma sami'at hawazin bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa ma fataha Allahu alaihi min makka wannan kabila ta hawazin kafirai da suka ji labarin abin da ya auku a makka annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga makka ya bude ta Allah ya bashi nasara jama'aha malik ibn auf an-nasri sai wani shugaba cikin su malik ibn auf an-nasri sai ya tara kabilar su wajtama ilayhi ma'a hawazin saqifun kulluha, tare da hawazin kuma saqif mutanen Taif su ma suka shige cikin wannan tawaga. Wajtama'at ilayhi mudar wa jusham kulluha, haka nan kuma mudar da jusham suka hadu da shi. Haka yake ana ku wannan gaskiya kuskure ne, ba mudar bane. Nasr banu Nasr ibnu Muawiya, kamar yadda a can da muka ce Malik ibnu Auf an-Nasri, ala wasu suka a nuskar su yabo da an-Nadri da babun mai dugu radi, to wannan ma kuskure ne in kaga haka. Haka nan in an ce mudar to Quraishi kenan, ba su bane, Nasr ne. Ilaihi Nasr, wato banu Nasr ibnu Muawiya kenan. Wa Jusham, da kabilar Jusham, haka ake kanta shi da gomma akan jimin mai ruwa a ƙasa. Kulluha, duk waɗannan kabilun da Hawazin, Hawazin da istama ilayhi Hawazin, Hawazin Saqif, da Hawazin na Saqif suka taru da Nasr da Jusham, wa Sa'd ibn Bakr, da wasu kabilun Sa'd dan Bakar, wa nasu min bani Hilal, da wasu mutane cikin banu Hilal, wa hum qalil, su amma kadan ne. Walam yashhada qaisu ghailan illa haula'i, cikin kabilar qaisu ailan babu waɗanda suka je in ban da waɗannan banu Hilal. Waɗannan kabilu suka taru suka yi ganganko, suka ce to su za su yi maganin waɗannan mutane. Sai annabi da sahabbai, tunda mutanen Makka sun kasa, kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kula su, su ne suka tsogali wannan fara. Da haka daga nan sai annabi sallallahu alaihi wasallama bai tafi Madina ba, sai mu ta kansu. Walam yahdurha min Hawazin Ka'ab wala Kilab, ko su shahararrun kabilu cikin Hawazin, Ka'ab da Kilab jarumai ne na sosai, sai suka ki zuwa wannan yanki. Wa fi Jusham Durayd ibn Simma, a cikin kabilar Jusham akwai wani kasir gumin jari Durayd ibn Simma, mawaki ne daga cikin manyan mawakan jahiliya, kuma jarumi ne da ake tsoronsa, dan yakan je yaƙi, yakan je yayi kwace shi kadai, ya shiga gari ya daga ga ƴan fashin nan suna yi na daji, yayi ya kuwa ya ce duka a taru, saboda tsoron shi da ake ji haka za a taru, kowa na rawar jiki, ya ce a kawo ya karɓa ya ci. Shi kadai yana iya yin abin da soja ɗari suke, mahaya ɗari. Kuma an ce saboda tsabar hawa doki gaba ɗaya cikin cinyoyin shi haka, kanta ce a jikin cinye shi, saboda tsabar hawa doki, wanda in ma bai hau ba kwana ɗaya biyu sai ta dinga fitar da jini. Gashi kuma tsoho ne a lokacin, ya girma ya wuce shekara ɗari, sannan kuma ya makance, amma Allah ya ba shi zurfin tunani da fikira, ana amfani da ra'ayinsa, ana neman shawara a gurinsa, musamman abu ya shafi rikici ko rashin imani ko abu ya shafi yaƙi. Ya ce shaykhun kabirun laysa fihi illa ra'ayuhu wa ma'rifatuhu bil harbi, babban mutum ne dattijo amma baya cikin jagororin yaƙi, sai dai ana amfani da ra'ayinsa da kuma saninsa game da yaƙi. Wa kana shuja'an, ya kasance jarumi ne, mishraban, wanda za ka ya zo da mujarraban, ko to kuskure ne shi ma, amma mishraban ne. Mishrab shi ne wato ash-shuja' al-khabiru bil harb, ƙwararre wanda yake yaƙi. Aka ce ko mujarraban zai zama wanda yake da experience ke akan komai ma, da haka kalmar mishraban akhas, kuma ana magana ne akan yaƙi. Malam ya ce wa fi saqifin sayyidani lahum, a cikin saqif akwai wasu jagorori guda biyu. Wa fil ahlal, babu wannan wawun nan a bisa nuska mafi inganci, sayyidani lahum fil ahlal, wasu jarumai guda biyu abokan rantsuwarsu suna da muhalafa. Qaribu bin fi ahlal, fil ahlal Qaribu bin Aswad, a cikin wato abokan abin nan din su rantsuwarsu da taimakekeniyar juna, Qaribu bin Aswad shine ɗaya daga cikin Sadat. Wa fi bani Malik Subay ibn al-Harith wa akhuhu Ahmar ibn al-Harith, a cikin banu Malik kuma akwai wasu manyan jarumai, Subay dan Harith da dan uwansa Ahmar ibn al-Harith. Wa jima'ul amrin nas, waɗannan komandoji kamar zaka iya cewa wasu wato sub abin nan ne sub commanders wato abin nan mataimaka a cikin command command din amma babban commander wanda yake shine commander in chief Malik ibn Auf bin Nasr din shi shi ya kira ya musulunta daga baya zamu zo mu falamma ajma'a as-sayr ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da aka gama shirin a taho ai karo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saqa ma annasi amwalahum wa nisa'ahum wa abna'ahum sai wata dabara yake ganin wai za ta taimaka wajen jajircewa sai ce kowa ya fito da duk abin da yake da shi da dukiyarka da ƴaƴanka da matanka da dabbobi duka kowa ya fito da su kamar za a yi kaura a bangaren ba wai sojoji ne kadai suka fito ba kowa ya fito da ƴaƴan shi da matan shi da tumakai da awakai da agwagi da zinariya da buhunan dabinan shi komai aka fito da shi aka ci falamma nazala bi awqas da suka yada zango a awqas ijtama ilayhi an-nas sai aka tara aka kewaye shi wannan komanda Malik ibn Auf an-Nasr wa fihim Durayd ibn Simma da wancan mawaqin Durayd ibn Simma falamma nazala fihim falamma nazala qala da Durayd ya sauka sai ya ce bi ayyi wadin antum tunda shi makahu yace a ina ne wannan masaukin namu sai aka ce qalu bi awtas suka ce ai muna awtas ne qala yace ni'ima majalul khayl eh madalla da wannan guri da wa kai za su more wannan guri la hadrun la hadrun dirs ba kasa ce gushashiya mara ni'ima ba wala sahalun dahs ba kuma kasa ce wacce take ainihin mai laushi wanda ta kusa zama rairayi ba mai zafi sai ce mali asma'u ru'a ruga alba'iri ya nake jin kukan raƙuma wa nuhaqal hamiri da kukan jakuna wa buka as-sabi da kukan yara wa yu'ar sha'i da kukan awaki kaga su a larabci duka kowanne kuka ne amma daban amma ba wasu duka zama ya cewa kukan raƙumi kukan shanu kukan mutum kukan yaro duka kuka ne ko amma a larabci kowanne da bambanci qalu sai aka ce saqa malik ibn aufin ma annas nisa'ahu wa amwaluhu wa abna'ahu ai abin da yasa ka ji kamar kana cikin gari ne ka ji kukan yara ka ji kukan awaki ka ji kukan jakuna saboda ai komanda ya ce kowa ya taho da matansa da ƴaƴansa da dukiyarsa qala aina malik sai ya ce ina komandan yake ina da magana da shi kai da haza malikun sai aka ce gashi nan yana jin ka wadu iyalau aka kirawo shi qala sai yace ya malik innaka kad asbahta ra'isa qaumik yace kai malik ba shakka kai ne shugaba a wannan harka wa inna hadha yawmun ka'inun lahu ma ba'dahu min al-ayyam kuma wannan ranan ta wannan yakin abinda zai biyo baya a rayuwar jama'ar ka yana da alaka da abin da ya faru yau wannan rana ta da tasiri akan rayuwar da za ku yi a nan gaba nasara ko rashin مالي أسمع رغاء البئير ونحاق الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاء يعني كذا كوكا راقما دجكي دكوكا يارا دكوكا عواكي قال سيتي سقط مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالهم إيش أين أشوف قوة يفتو دكو مين يقنص دكور قتص قال سي أبن شيوان نتوه دريد يتشي مصر ولما ميسا كيهاكا قال يجي أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنه ناسوني يزما كون متين ينا كلا إيش دا ما تنش دا دوك يش دن يأي إدنسو كي يقول فقال سيجي رائي بأني يجي يقوم الله دل لهاي دا كان أنا أبك أو ينكا مكي يأي راوكما بك تنزم كان لما كمان دا أماه يتعلن كير نيان كوي سيجي ra'i ba'anin wallahi na rantsi da Allah har yanzu kana nan a cikin tunani irin na ƴan kauye wa hal yaruddul munhazima shay'un kana jin mutumin da aka riga aka ci nasara akan shi a yaki har ya juya da gudu akwai wani abu da zai sa ya dawo ko yana ganin ƴaƴan shi da matan shi ba zai dawo ba ko yana ganin dukiyar shi tsira da rai yafi ya mishi duwar nan yace inna wato yadda abun yake in kana laka idan ka ci nasara lam yanfa'aka illa rajulun bi sayfihi wa ruhi, imma nasara zaka ci to da wadannan dabbobin da wadannan matan da yara ba su da amfani a wurin yaki, mazajen nan masu takubba su za su maka amfani. Wa in kanat alayka, idan ko an ci nasara akan ka, fudishta fi ahlika wa malika, to za a kunyata ka a gaban matanka da yayanka. Zaka mata da yaya ba su da amfani ga kansu su kawo su wannan wurin. Thumma qala, sannan sai Duraidu ya ce, ma fa'alat ka'abun wa kilab, ina labarin kabilun ka'ab da kilab. Wa in ya ce kalu, sai suka ce lam yashhadaha ahadun minhu, suka ce ai babu ko mutum ɗaya da ya yi yaƙin nan an gaito su sai zuwa. Qala, sai ya ce gabal haddu wal jidd, ya ce ku an samu matsala, mazaje masu nishaɗi da saurin kai tara to ba sa cikin yaƙin nan, an yi asararsu. Law kana yawmu ala'in wa ris'atin, ce sai ya fara hasashe ya ce wannan rana, inda a ce rana ce wadda za a ci nasara a samu ɗaukaka, lam tagib anhu ka'abun wala kilab, yace wallahi kabilun nan guda biyu za su ki zuwa. Ya fara ji a jikin shi cewa wannan yakin ba mai nasara ba. Wala wajidtu annakum fa'altum ma fa'alat ka'abun wa kilab, kuma ni inda za a ci tsawa da an hakura da yakin kowa ya koma gida. Faman shahida minkum, yace to suwaye da suwaye a nan? Qalu, suka ce Amr ibn Amir wa Auf ibn Amir, suka ce akwai waɗannan jaruman guda biyu, Amr ɗan Amir da Auf ɗan Amir. Qala, sai ya ce zanika, waɗannan guda biyu jaza'ani min Amir, waɗannan wasu ƴan matasa ne a cikin ƙabilarsu, la yanfa'ani wa la yadurrani, da zuwansu da rashin zuwansu da tsere. Ya Malik, yace kai komanda, innaka lam tasna bi taqdimil baydati baydati hawazin ila nuhuril khayl shay'a, abinda ka aikata na kawo wato dukiyoyi da ƴaƴa da kowa a kusa da waɗannan runduna, to ba abin arziki kai ba. Irfa'hu, ka sa a kwashe ƴaƴa da mata da dukiya, ila muta man ni biladi, su koma cikin garuruwansu masu katangu inda suke cikin aminci, su koma cikin amincinsu. Wa ulya qaumihi, su koma ƙurya cikin mutanensu. Summa alqisiba ala mutunil khayr, daga nan in ka ga dama ka ainihin wato zo ka ɗauka wa musulmai da dawaka, ka zo ka yaƙi. Fa in kanat laka, in ka ci nasara, lahika bika man wara'aka, sauran ƴaƴa da mata su biyo bayan. Wa in kanat alayka, idan ko ba a ci nasarar ka ba, alfaka zalika, iya kai da za a kashe ko a kama da mazaje ya isa asara, ba sai an kama mata da sauransu. Wa qad ahrazta ahlaka wa malaka, amma dai ka kiyaye ƴaƴanka da matanka. Qala, sai ce wallahi la af'al, ji kuma da yace wallahi ba za a bi shawarar ka. Innaka qad kabirta wa kabira aqaluka, ka riga ka tsufa, hankalinka ma ya tsufa, ba irin wannan tunanin da ka ake yi ba, malam ka rabu da mu kawai. Sabon jini ne mu, masu sabon tunani da sabon strategy, kai mana shiru. Wallahi, yace na rantse muku da Allah, la tuti'unnani, dole a ji magana ta a wannan yaƙin. Ya lura cewa shubuhan nan ta fara shiga mutane, yace ya ma'ashara hawazin, ya ku hawazin, wallahi dole a mun da'a, aula attaki anna ala hadha sayfi hatta yakhruja min dhahri, ko in kashe kaina yanzu zan sa takobi na a ciki na in kwanta akan ta ta fito ta bayana. A dinga labarin cewa kun yi mashugaban ku tawaye, kun ki mishi da'a, har ya kashe kanshi, ai ta zagin ku, ana muku waka, ana muku zambo. Wa kariha an yakuna li duraidin fiha dhikrun wa ra'yun, yana jin tsoron kada a ce abin da ya faru a yakin an yi amfani da tunanin Duraid, ai ta labarin Duraid ana cewa ai shi ya kawo ra'ayi mai kyau a yakin. Wannan hamiyar da wannan hasada ɗin ta ɗan adam sai ta hana shi ya ga wannan gaskiyar da ake gaya masa, kaga sai zama kuma to the advantage of musulmai. Wa qalu, sai suka ce a ba'anaka, shikenan mun ji kai ne kuma da mu da abin da kace shi za a yi.
فقال دريد سي دريد يتي هذا يوم لم أشهده ولم يفتني يتي توانا يكين دي نيدي بنزوبا كما بنكزوا قالنا دي أتاكا فيكي بعدني أكي بطن دبا أبو رأي أما كما دني أكي تندي أشهدين لم أشهده كما بنزوبا ولم يفتني كما بيكوبتنون wato shi ya zama to ba wan ba wan kenan shi bai da abin da za a yi ba dan ya san kuskure amma kuma irin jajircewa ta su ta mutanen jahiliya ko ba zai tafi ya bar su ya kwaye musu baya kaga mu ba mai yara mu yanzu mutane da bai da abu ba kawai zai fito fili ne duk abin da za a yi jiriya kuma zai fasa jami'an ne kuma zai fasa masallacin ne kuma zai fasa garin ne duk sai dai a yi ta a fashe gaba daya to amma su suna da walai yana ganin duk da kuskure ne to gara a tafi a kuskuren duka akan yanzu ya janye wasu ya zama kaman wani munafiki sai ce to hadha yawm lam ashhadu wa lam yafutni sai fara waka yana cewa ya laitani fiha jaza akhubbu fiha wa aba aqudu wa fa'ar razma ka annaha shatun sada yace ya laitani fiha jaza ina ma a ce wannan yakin za a yi shi ne sanda muke da shekarun mu na matasa akhudhu fiha wa aba yace in dinga gudu ina cida wa aba ina wurga kibau inda nake so sauka akudu wa fa'ar rama azama yace ina tuka godiyata mai gashi ita ce waqfa wata ke da gashi yana zuba a wuyanta tana da gashi mai yawa a cikin wuyanta da sauransu yace waqfa farsun tawilatu sha'r yace ka annaha shatun sada kaga tana ainihin wato gudu kai ka ce wata ɗan karamar batala akuya ce saboda jikinta ba ne eh haka yake waka yana abin nan yana tunanin ina ma a ce ba irin yanzu ne da ya tsufa ba domin gashi makamu gashi tsoho gashi ma an ce ma bai da hankali da sauransu da kuma shine babban komanda a kabila haka Allah yake abin shi kuma qala malikul linnas sannan wannan komanda mai wauta yace da mutane idza ra'aytumuhum idan kuka ga musulmai sun kullo faksiru jufuna suyfu ku cire kuban takubban ku kakkalla ma'ana babu mai da kuban babu mai da takubi cikin ku in an fitar da shi kenan har abada thumma shiddu sannan ku auka musu shiddata rajulin wahid ku auka musu kaf daya wa ba'asa uyunan min rijali sannan ya zafi wasu sojoji ya tura su dan leken asiri fa atawhu wa qad tafarraqat awsalu suka tashi dawowa sai suka dinga dawowa ainihin wato daidai ku sai ka ta dawowa a cikin tawaga cikin tsoro kowa sai ya zo a guje wa qala sai ya ce musu wailakum ma sha'alukum bana son sakarci me ya faru ne qalu suka ce ma ra'ayna rijalan biban ala khailin bulqin yace mun ga mazaje ne biban wato da fararen tufafi da makaman su shine ma'anan bib ala khailin bulqin jam'i ne na balak ma'anan bulqin shine wato dawakai wanda suke ta haliniya alama suna cikin koshi da moral din su da training din su ana jiyo haniniya su ko ta koshi yadda ka sani idan sojoji suna wucewa ai ba za su wuce ne kawai kamar za a ji jana'iza za ka ji ana ta mora ana ta kaza ana ta cida ana sakin bindigogi ko an san cewa lalle jarumai ne da suka shirya yaki suke wucewa ƴan jana'iza su ne suke wucewa shuru haka wani na tashin majina wani na jan carbi wani na rike da makara to amma sojoji ba sa wucewa to sai aka ji wato abin nan rurin su ko ta ko ina sai suka tsorata waɗannan ɗan liken asiri sai suka watse da gudu suka ce wallahi ma tamasakna an asabana mara matar muna ganin su wallahi muka kasa jurewa shine muka rude muka ta gudu fa wallahi ma raddahu zalika an waji ila amma ba waji amma ba ila ma yun masu ba labari suka ce wallahi wannan abin da aka bashi labari bai tsorata shi ba ya riga yayi niyya ya ci gaba da abin da su suna ganin cewa ya kamata a juya a sake shi yakin nan babu alamar nasara yace ina a tafi kawai walan ma sami abin nabiyullahi sallallahu alaihi wasallama shi kuma bangaren ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da ya ji labarin ga hawazin mun sun fito fa arna ilayhi ma abdullahi ibn abi hadrat al-aslami sai aika da nashi wato dalliken asirin shine abdullah ibn abi hadrat al-aslami radiyallahu anhu kamar da yake cikin zafin dalailun nubuwa na imam al-bayhaqi shi aka aika wa amarahu an yadkhula fil nas dalla sallallahu alaihi wasallam shi kaje har sai ka shiga cikin rundunar kai ka badda sawu ka badda kama fa yuqimu fihim ka zauna a cikin su tsawon lokaci kwanaki ko awanni misali hatta ya alama ilmuhu har ka san duk abin da suke ciki kuma ya atihi bi khabari annabi yace sallallahu alaihi wasallam sannan sai ka dawo mun da labari fantalaka ibn abi hadrat fadakhala fihim hatta sami'a wa alima ma qaddama ulahu min harbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sami'a min malikin wa amri hawazin ma hum alaihi wannan sahabi yaje ya shiga wannan lieutenant kenan na leken asiri ko yaje ya shiga cikin su ya zauna kamar ɗaya daga cikin su akai tayin harka da shi har ya kwashi din labarin da yake so ya sani me suke ciki me ya aka tsara strategy da komai thumma aqbala hatta ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa akhbara akhbarahu al-khabar sannan ya lugun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi labarin abin da yake falamma ajma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sayra ila hawazin yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama tsara tafiyar shi zuwa ga hawazin zikira lahu anna inda safwan ibn umayyata adra'an wa silahan sai aka bayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labarin cewa Safwan dan Umayya a lokacin bai riga ya musulunta ba bayan fatu makka ya nemi a bashi ainihin wato wata uku ya shawara Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaje an baka to yana cikin wannan watanni uku da aka bashi na amnesty sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu labarin cewa ai wannan bawan Allah yana da farin tarin makamai sai Annabi ya aika mashi farsar ilahi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika mashi wa huwa yawma idhin mushrikun a wannan lokaci yana cikin kafirci bai musulunta ba fa qala Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi ya Aba Umayya a in a irna silahaka hatta nalqa fihi adu wa lagad muna so ka ara mana makamanka zamu yi amfani da su gobe fa qala Safwan sai ya ce a gasaban ya Muhammad su ake a kwace min makamai na qala sai Annabi ya ce bal ariyatu madmunatu hatta nu'addiha lak ilayka a ba kwace bane aro ne wanda yake ainihin garanti zamu dawo ma da kayan ka wannan riwaya tana cikin musnad Imam Ahmad ibn Hanbal da sunan ta Imam Abu Dawud da Nasa'i a cikin Al Kubra haka nan Al Imam Al Hakim ya rawaito shi sai dai isnadin da'ifi amma yana da shawahidu da yawa kuma Al Imam Abdul Razzaq Sanani ya rawaito da isnadi mursali da Al Imam Al Baihaqi da wasu da haka labarin yana da asali inda kowane isnadi kwaya daya ka iya samun shi da matsala daga cikin malamun da suka inganta akwai Al Hakim annai Saburi ya inganta haka na Imam Al-Baihaqi ya kawo ta hanyar Jabir da isnadi tabbatacce haka na Imam Abu Dawud wallahu ta'ala faqala sai yace laita bihadha ba'su cito indai aro ne ba ku mai gasirin a kwasa akai irga makamai akai take stock aka kwasa fa tahu mi'ata dir'in bima yakfiha min as-silah sai ya bashi sirki guda 100 wato wannan riga ta kariya da abin da zai wadaci sulke ɗin kuma shi makaman state da mutum a sulken yana tare da hular kwano da takobi da wata buƙaƙi ta kada da mashi da komai aka bashi wannan state guda 100 ya ba da state 100 na waɗannan makamai fa za'amu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sa'alahu an yakfiyahum hamlaha fa fa'al kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yace to kai zaka daukan mana su kai zaka transporting mana su daga makka zuwa filin yaki domin makamai ne masu yawa ana da buƙatar transport wataƙila sai an ɗauki raƙuma ko kekunan dawakai sun kwashe su kuma yayi haka din shi ya kai su inda yake so a kai thumma kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma'ahu alfani min ahli makka sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito daga cikin rundunarsa akwai mutum 2000 waɗanda yanzu ne suka shiga musulunci sababbin shiga musulunci mutanen makka wa ma'a asharati alafin min ashabi da kuma sahabbai kaman mutum 10,000 alladina kharaju ma'ahu wanda dama suka zo tare da shi fatu makka kaga dindina mutum 10,012 ke fa fatah Allahu bihim makka wanda Allah ya bude makka da su wa kanu sunai 10,000 sai suka zama mutum 12,000 wasta'mala attab ibn asid ala makkata amiran sana annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada ainihin wasiqa ta nada attab ibn asid a matsayin gwamnatin makka thumma mada yuridu liqa'a hawaji sana annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi yana mai nufatar gamuwa da waɗannan ainihin tarin kafirai na hawazin qala ibn ishaqa yake fada kamar yadda kuma abu ya ala ya ruwaito a musnadin sa wa min tariqihi dalilun sa ibn hibban Allah ya gafarta musu gaba daya yace fa haddathani asim ibn umar ibn qatada an abdurrahman ibn jabir an abihi jabir ibn abdullah qala jabir yace lamma taqabalna wadi hulay yayin da muka tunkaro wannan wadi wannan kwazazzabu na hulay in hadarna sai muka gangara fi wadin cikin wani kwazazzabu min awdiyati tihama daga cikin kwazazzaban kasar makka kasar hijaz ajwafa hatutin wanda yake ainihin wato ajwaf mai fa'i hatutin wanda kuma yake da gangara yace inna ma nan hadir fihi al-hidara muna ta gangarawa muna ta gangarawa qala jabir yace fi amayati subh muna gangarawa ne a cikin wato ragowar duhun asubahi an yi sallar asuba gari bai gama wayewa ba kaga zaka ga baka ganin abubuwa sosai kamar yanda yake cikin halin duhun nan an yi sallar asuba an fita sai ga kawai dai kana jin ganin duhun mutane ne da gine-gine sai gari ya dan ƙara wayewa wata kila zuwa minti 30 ko awa guda sannan zaka iya ganin ababe daidai da haka in abun hawa ne ma sai ka kula fitila ko wa kana alqawmu qad sabaquna ila alwadi yace ashe waɗannan kafirai sun riga mu zuwa tun cikin dare sun zo sun yi taking strategic positions fa kama nulana fi shi'ari sun riga sun dana snipers boyayyun masu harbi a gurin a cikin fi shi'abi a lunguna wa ahna'ihi da kuma duk wani wuri wanda yake mai wani kwana duk wata kwana ko wani wuri da wani tudu ya tara wani rami shine ahna jam'u hinu duk wurin da yake da karkata kamar yadda yake cikin ayatul akhar yace wa mabayiqihi da dai lunguna har ila yau ma'ana sun samu wurare masu kyau sun kuya wanda zaka iya wucewa baka ga kowa ba ashe akwai daruruwan maharba a koyi wani a cikin duhuwa wani a bayan wani dan tudu wani ya kuya a kasan wata sabara irin da kake da sojoji suna yi ha asasaka ganye a jiki a saji kad ajmu sun riga sun gama taruwa wata hayyu sun gama shiri wa aqaddu sun gama tsarin su fa wallahi jabir yace na rantsa da Allah ma ra'ana wa nahnu munhattuna illa al-kata'ib babu abin da ya firgita mu muna cikin tafiyar nan kawai sai muka ga sojoji kad shaddu alaina shaddata rajulin wahid wanda wadancan laboyan kawai sai muka ga tarin dina kawai tayi mana ta taso kan mu kaman taso mutun daya wani shamaran nasu raji'i sai mutane ku kawai mutanen dinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka fara juyawa a guje shikenan la yalwi ahadun minhum ala ahad ba wanda yake jira mu ba wanda ya jira wani a bada command ko ya jira ya ga me ake ciki kowa kawai sai ya falla a guje to rude wannan da suka yi sai waɗannan sniper din kawai suka fara harbi ta sama ta kasa harbi ne kawai ana ta kada mutane jama'a fala hawla wala quwwata illa billah wan hadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zaka yemi shi ko babban komanda annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya koma gefan dama da kwazazzaban ba na shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai gudu ba dama bai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai gudu to kuma saboda yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake zan komai ya damunta sai ya koma bangaren dama thumma qala yace ila aina ayyuhan nas kai jama'a ila za ku je ne halumma ilayya ana rasulullahi ana muhammad ibn abdullah yace ku taho ku dawo nan bayana ku dawo ku tsaya a bayana ni ne manzon allah sallallahu alaihi wasallam ni ne Muhammad dan Abdullahi ko bakiye ma Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nafaru min al-muhajirin sai wasu kadan daga cikin muhajirai sai suka tsaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ahli baiti da mutanen gidan shi anuskokin ku wal ansari ko wannan kuskure ne babu wani ba ansari kwaya ɗaya ɗaya a wajen a tarihanci ansaru sun samu kansu a cikin wannan jarabawa da imuwa kuma duka masaduri idan ka koma zaka ga haka yake nafaru min al-muhajirina wa ahli baiti wasu cikin muhajirai da kuma mutanen gidansa su Abbas domin ko sayyidina Ali radiyallahu anhu an tambaye shi aka ce kai kana ina yace wallahi ni ba sai da na ruga da ku amma daga baya da aka kira shi ne muka dau haka sayyidina Uthman da dama daga cikin sahabbai rudewa suke saboda an riga an musu kofar rago kuma Allah ne ya jarrace su kuma da zamu go mu ji saboda sun yi tunanin cewa yau fa ko da tsiya ko da arziki sai mun ci nasara idan Allah ya ce wa yawma sunainin idza adabatkum kasaratukum falam tughni ankum min Allah shay'a Allah yana tana musu cewa aina ba ku nasara abada ba ku da yawa amma ranar Hunain da wannan yawan ya burge ku sai Allah ya ba ku da yawan ya ga za ku iya dan ka ba yawa bane abin nan wato factor na nasara yace wa fiman sabata ma'ahu min al-muhajirina daga cikin waɗanda suka tsaya cikin muhajirai Abu Bakr wa Umar manyan shehunan da na musulunci sai na Abu Bakr da Umar su suna nan dama su duk inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake suna da haka annabi ya kance kharajtu ana wa Abu Bakr wa Umar dakhaltu ana wa Abu Bakr wa Umar ka kaddara inda waɗannan sun gudu a ranar ai da har yanzu ana musu guri da an dinga goranta musu akwai makiya marasa arziki da ba sa tsanan waɗannan bayin Allah to sai dai su mutu da bakin ciki wa min ahli baitihi aliyun wal abbas yace daga cikin mutanen gidan shi kuma akwai ali kuma mun cewa ya juya amma da aka yi kira kawai sai ya dawo wal abbas wa abu sufyan ibn al harith da wannan tsayin abu sufyan ibn al harith ba abu sufyana wancan ba za mu ji shi ma nashi labarin wa ibnuhu da dan shi wal fadl ibn al abbas da al-fadl ibn al-abbas wa rabi'atu ibn al-harith da rabi'a waɗannan duk mutanen gidan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa usama ibn zaid da bawan nan nashi bararre usama dan zaid al-hibb ibn al-hibb wa ayman ibn abil ibn umm ayman da shi ma dan gidan baiwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayman ibn umm ayman wa kuci da yawma idin shi a ranar ma ya shahada dukkanin su waɗannan sai suka tsaya suka zagarci dubban mutanen nan suka ta ruga da ku abin da ya faru wato waɗancan 2000 nan sababbin musulunta su suka gaji wannan abin nan rafkanuwa da suka ji kawai kataniya sai suka fice tunda yanzu duka musulunta musulunci bai riga ya zauna a zuciyarsu yadda ya kamata to sauran mutane da suka sun gudu ka ga ana gudu ko yanzu ne kai ma sai ka gudu in ba dan dalila bane kai shi zaka tsaya su ne zaka ga ana gudu su kuma suna ƙara yin gaba da kyamara Allah shi kyauta shikenan sai yace qala wa rajulun min hawazin ala jamalin lahu ahmara bi yadihi rayatun sauda fi ra'si rumhin tawilin amama hawazin akwai wani babban jarumi daga cikin hawazin yana kan wani raƙumi nashi yana rike da wata tuta baka wanda ya kullata akan mashin sa wani dogon mashi amama hawazin wannan shine komandan dake gaban su wa hawazin khalfahu duk suna bayan shi idza adraka ya taho a guji a raƙumin nan yana bin mutane suna gudu duk in yayi so kawai sai ya soka idza adraka la'ana birumi sai caka wa mutum wa idza fatahu an-nas idan ya kasa kamo mutane rafa'a rumhahu liman wara'ahu fa atba'u sai ya daga wannan mashi yana bada command na bayan nan kawai sai su guwancan suna harbin suna harbi suna harbi yace fa baina huwa kazalika ana ta wannan dauki ba dadi wannan komanda ya rude mutane sai kisa yake id ahwa alaihi ali ibn abi talib sayyidina ali kawai sai fito ya tinkare shi wa rajulun min al ansar da wani mutum cikin ansarawa yuridani suka tinkare shi qala jabir yace fa ata ali min khalfi sayyidina ali ya zo mishi ta baya fa daraba arqubai al jamal sai ya sari kwankwasan raƙumin fawqa ya same shi daidai katararsa sai raqumin ya fadi shi fawqa ala adidi raqumin ya fadi ta baya wa wasabal ansari ala rajul kafin wannan mutumi ya ankara ba ansaran nan ya hau kansa fa darabahu darbatan abanna qadamahu binisfi saqi da ya tare shi sai da ya sare kafarsa da hannunsa saboda ya fada haka rangaranga kafar na dage hannun na dage to da yake tara sai da tafi da su gaba daya ko mun gane ya sare kafar ya wuce ya sare hannun duka a lokaci guda yadda ka sani kan mutum ya fada haka ya dago kafafunsa da hannayensa shikenan qala fajtaladan nas fan hajafa arhani shikenan wannan sai ya fadi wannan kafiri ya fadi nan take fajtaladan nas to wannan sai ya dawo da mutane da muradinsu tunda sai ga wannan kasurgumin komanda an yi gama da shi sai mutane suka jajirce qala fa wallahi ma raja'at raja'atun nas min hazimatihim hatta wajadul asara inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace kai wallahi wasu ma wanda suka fara guduwa suna kuya basu gama dawowa su tare a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma riga an ci nasara yake sai suka tara an kama ma bayi ga sunan annabi sallallahu alaihi wasallam an kama bayi a cikin kafaran nan suna tare da wanda suka kama su qala ibn ishaqa walamma hazaba almuslimuna wara'a man kana ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min fujaati min jufati ali bakr hadima da lokacin da musulmai suka wargaje din nan suka samu wannan rakkanuwa suka shiga cikin wannan jarabawa akwai wasu daga cikin jufatu ahli makka masu kikasasshiyar zuciya wanda an fi karfin su ne suka musulunta sun ne taho ne kawai har yanzu suna da ragowar ciwon cewa an ci nasara a kansu irin suwa ne irin su Abu Sufyan ibn Harb baban su Muawiya da wasu su sai suka fara zance fa takallama rijalun minhum bima fi anfusihim min ad-dighni sai suka fara fadan abin da ke cikin ransu na bakin ciki fa qala abu sufyan ibn harb la tantahi hazimatuhum dul al-bahd sai Allah ya yarda ba za su hasse sun isa rafi yana nufin sun isa jidda ke shi daga nan da suka ruga da gudu ba za su tsaya ba sai a jidda wa innal azlama la ma'ahu fi kiranati kuma ya dauke da kayan karo-karo din shi yana dubawa ya ga menene zai faru yana wato yana da abin da dinsa karakara go karakara ran nan sai da aka tuna wannan Hausa na Malam Suleiman karakara yana ta gode karakaran shi wasa raka jabalat ibn al-hanbal jabala ibn al-hanbal shi ma sai kara yayi ihu qala ibn hisham sawabuhu kalada ba jabala ba kalada yace ala batala sirul yau yace yawa yau dai tsafin Muhammad ya kai ka duba ka ga wannan fa wani musulunta ne ma fa amma saboda sa da rago bakin ciki yayi ihu yace yawa yau dai tsafi ya kare an gano maka san su fa qala lahu safwanu aku ya da dan uwa safwanu li ummi dan uwan shi ne uwa daya wa kana ba'd mushrika shi arne ne ma bai ma musulunta ba yace uskut rufa mana baki faddallahu faka Allah ya ga bakinka sa kare kawai baka sa abin da kake faɗa ba fa wallahi yace na rantsa da Allah li an ya rubbani rajulun min quraish muhammadu ba quraish ya zama sarki ya ci nasara a kaina ahabbu ilayya min an ya rubbani rajulun min hawazin ya fi mini wallahi a ce hawazin ci nasara a kan mu yau din shi kuma hamiya ce ka dauke shi ce kafara sa kare baka sabon da kake faɗa ba ai naka ne ko mun gane abu ya la yaro to wannan da ibnu hibban da ibnu hisham wa zakara ibnu sa'd an shayba ibnu usman al-hajabi qala lamma kana amul fath al-imamu ibnu sa'd a cikin tabaqat ya ruwaito haka nan al-imamu tabarani da baihaqi a cikin dalailun nubuwa da isnadi mursali suka ce shayba daga shayba dan usman al-hajabi yace lamma kana amul fath da khala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam makkata anwata yayin da aka zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci makka da karfin yaki kulki ni shayba dan usman sai nace asiru ma quraishin ila hawazin ba ku ne zan bi su a tafi honain din fa asa an in ikhtalatu an usiba min muhammadin girra kin an ji ana yakin ni kuma zan yi irin abinda wahashi yayi kin zan yi kokari in yi kisan gilla ga Muhammad fa as'aru min fa as'ara min in daukan sa fa akuna ana allazi kuntu bi sa'ari quraish kulliha in ne haka ai na dauka qurayshawa ga baki dayan sifansa ba ku ne shi da niyyar da yazo wannan yakin ce shikenan wa aqulu law lam yabqa min al-arabi wal adabi adun illa taba'a Muhammad ma tabi'tu abad yace kuma ni in duk duniya za a musulunta ni ba zan musulunta ba wallahi yau kai shi wannan mugun fatan wa kuntum mursadan lima lamma kharajtu lahu la yazdadu al-amru fi nafsi illa quwwa yace ina nan ina tafakon shi ina tafakon shi wannan tunanin yana ƙara ƙarfi a zuciyata falam makhsalatan nas da aka cakuɗe ana ta fada iktaham rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an bagalaci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka daga ainihin kan alfadarsa fa asaltu saifa yace ni ma sai na zare takobi na fada nautu sai na kusanto da shi ta baya uridu ma uridu minhu ina so kawai in kashe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rafa'tu saifi yace har na daga takobi na hatta kittu ushiruhu iyahu ina gabda in sara masa faru fi ali shuwazin min nare sai naga wani taron babulan wuta ya taho zai kona ni yace kalbaraki kada ya hashimun na ganshi kamar walqiya zai soya ni da yaga haka yace kawai fa wada'tu yadayya ala basari khaufan alaihi sai ne maza na sa ido haka na kare fuska shi kamar da kake da kaga abu tsoro sai ya haka yace faltafata ilai rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya juyo sai ya ganna a bayan shi fana dani kaga kai ne ka je kai kashe shi kawai za kai duk a huta ko tunda bai da mutunci amma annabi sallallahu alaihi wasallama da gaisa yace ya shaihu udnu minni matso nan matso matso fadanautu minhu sai na matso fa masaha sadari sai annabi ya shafa kirjina sallallahu alaihi wasallama kuma kala sai yace Allahumma a'idhu min ash-shaytani ya Allah ka tsare shi daga shaytan shaytan ne riya mishi wannan mugun tunani kala sai yace fa wallahi na rantsi da Allah in ci shayba la huwa kana sa'ata idin ahabba ilayya min sam'i wa basari wa nafsi nan take sai naji na fi kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da gani na da ji na da kan kaina wa azhaba Allah ma kana fi nafsi duk wannan mugun nufin da bakin cikin da ninkubarci sai na ji ya fita daga zuciyata kun makala sannan annabi ya kare ci mishi udnu faqatil zo ka taya mu yaki zo ka taya mu fataqaddamtu amama kawai sai na ji na shiga gaba abdiribu bi sayfi ina ta kashe kafirai Allahu ya'lamu anni uhibbu an aqiyahu bi nafsi na ji ina so in kare annabi da raina sallallahu alaihi wasallam kullu shay ba na so komai ya taba shi walau laqitu tilka sa'ata abi law kana hayyan la auqatu bihi sayfa yace wallahi da a cikin kafirin nan zan ga babana ya ta wuce wallahi da sai na kashe shi faj'altu alzamu fi man lazima yace haka muka yi tabin manzon Allah na zama daga cikin na kurkusa hatta taraja almuslimuna har musulmai suka dawo wancan da suka gudu fakaru karrata rajulin wahid musulmai suka kai farmaki mai karfi yace wa qarrabtu baglatu wa qurbat baglatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fastawa alaiha aka kuma zalla sallallahu alaihi wasallam wannan alfadara ya haukanta wa kharaja fi atharihim hatta tafarraqu fi kulli wajhin aka bi sawun kafiran nan har suka watsi wa raja'a ila mu'askari annabi sallallahu alaihi wasallam har ya koma sansaninsa fa dakhala khiba'ahu ya shiga cikin tantinsa fa dakhaltu alaihi sai na shiga ma dakhala alaihi ahadun ghairi subban li ru'yati wajhi ba wanda ya shiga sai ni ina so in ga fuskar sa wa sururan bihi ina jin dadin ganin sa fa qala sai annabi yace ya shaibu ki haba shi ba allazi arada Allahu bika khairu mimma aradta li nafsika abinda Allah ya so ka da kai ya so ka da shi yafi maka alheri fiye da abinda ka so kai kai inda ka kashe annabin Allah wuta ce har abada wuta balbal amma yanzu kaga Allah ya so ka da imani ya shiryata da kai thumma haddathani bi kulli ma admartu fi nafsi ma lam akun adkuruhu li ahadin qattu ce ai na sani tun rana kaza ga watan kaza lokaci kaza ka zauna a daidai wuri kaza kai tunani kai shawara kace ga abin da zaka ko ba ka ce ba ka dauki ta gobe ga kai mawa ne ya wasa maka ka taho kana shiri a hanya a wuri kaza kai kaza kai kaza yace kuma duk duniya ban taba ga yawo kowa wannan labarin shi kadai ya shawara shi a zuciyarsa amma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya mishi wahayi ya ga ya mishi komai qala fa qultu fa inni ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah yace aina shi da Allah shine ubangiji na kuma na shi da cewa kai manzon Allah thumma qultu sannan sai nace istaghfir li yace ya manzon Allah ka roka mana Allah ya gafarta mana irin wannan ta'anaci da ni fa qala sai annabi yace ghafarallahu lak Allah ya gafarta wannan tarihi yana nan dukkanin shi a cikin littafin al-isaba ti tamiru sahaba tarjuma wannan sahabi ita ce tarjuma ta 3940 qala ibn ishaq yace wa haddathani az-zuhri an kathir ibn al-abbas an kusayr ibn al-abbas an abihi al-abbas ibn al-muttalib yace ibn abd al-muttalib yace daga babban sahabi babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-abbas ibn abd al-muttalib radiyallahu anhu qala yace wa inni la ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akhidun bi hakamati baglati al-bayda yace ni kam duk da ake wannan rugun tsumin ni ne nake rike da linzamu wannan al-fadara ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qad shajartuha biha na rike ta ni nake rike ta bata motsa na hana ta da tsoro ta firgita wa kuntum ra'an jasiman ni kuma kun san mutun ne mai gabbabban jiki shahida sauti mai karfin murya qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce yaqulu hina ra'a ma ra'a minan nas abbas ya ce sai annabi ya ga abin da mutane suke sai ya ce ila aina ayyuhan nas qala faram falam aran nas yanuna ala shay annabi yana cewa ina za ku je babu wanda ya kula a cikin masu gudun fa qala sai annabi ya ce ya abbas israh kai ihu ka fada da karfi kowa ya ji ka ce ya ma'ashar al-ansar ya ma'ashar ashabis samura nabi sai abbas ya musu ainihin wato ya musu abin nan san kira kenan yace ya ku ansarawa ina alƙawarin ku nace bakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku jama'ar karkashin bishiyar nan ta bai'atul ridwan ita ce as-samura wato wannan bishiya ta gawo da akai abin nan fa ajabu da ansar suka ji wannan kirari sai suka ce labbaika labbaika mun amsa maka qala abbas yace fa yadhhabu ar-rajul liyasniya ba'irah mutun yana cikin gudu yana so ya gudu daga gun yaki sai ya kokarin yin kwana da doki da raqumin nasa fala yaqdiru ala zalika saboda speed da yake ba zai iya kwana ba in ya kwana za su iya mutuwa gaba daya yadda ka san din ka riga ka kura mota ko ka kai ta kwano kaga ba magana kwana sai dai da Allah ya yi da ku kawai to su ma sun kure raqumin su sun saka musu linzami to babu magana kwana in ya rasa yadda zai yi kwana kawai sai ya suke yi fa ya akhudha dir'ahu fa ya qadhifaha fi unqihi wa ya akhudha sayfahu wa qawsahu wa sarsahu wa yaqtahimu 'alal ba'id an ba'idi sai ga mutun kawai ya tunda suna rarrace kayayyakin a jikin dabbobin sai ya dauki kubansa da kibodinsa da komai ya rataya kawai sai ya tambul ya fado daga kan raqumin ya kalla raqumin kawai yadda ka sani kawai ka fita ta wunda mota kenan ko in ka ji wuta misali sai kawai wa yakhli sabilahu ya kyara raqumin wa ya umma sauta hatta yantahi ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya bi inda yake jin wannan murya har ya kai inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake haka suka ci gaba da yi yace hatta idza istama ilaihi minhum mi'a har sai da kwatan kwacin mutum 100 cikin ansaru suka dawo istaqbalun nasa sai suka tunkari wannan kafirai fa tatalu suka yi tayakan su fa kanat da'awatu awwala ma kanat sai zama irin abinda suke fada a farko shine suna cewa ya lal ansar thumma khalasat akhiran ya lal khazraj ina khazraj wa kanu suburan domin khazraju sun kasance masu juriya ne inda alharbi wajen yaki fa ashrafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi raka'ili fa nazara ila mujtalid alqawm sai annabi ya dinga kewayawa ya ga mutane sun dawo cikin hayyacin su sun jajirce wa hum yajtaliduna sun tsaya tsayin daka fa qala yace al'ana hamiyal waqis yanzu kan fa yaki yayi yaki wannan kalma ta zama karin magana zai magana akan ta can gaba kamar yadda yake cikin Bukhari da Muslim wa zada ghayruhu wani wanda ba ibnu ishaq ba ya ƙara anan da annabi na cewa anan nabiyyu la kadhib anabnu abdul muttalib ce ni ne annabin nan ba ƙarya bane sallallahu alaihi wasallama ni ne dan gidan abdul muttalib wa fi sahih muslim a cikin hadisin abbas dai dake cikin muslim thumma akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hasayatin farama biha fi wujuhil kufari sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya dan danki kasa haka sai ya watsa a fuskar kafiran nan thumma qala yace in hazimu wa rabb muhammad ko in hazamu ya zama labari kenan an ci nasara akan su ko in hazimu ku fadi ku watse ku bani waje wa rabb muhammad wa rabb muhammadin naran sai da ubangiji annabi muhammad mun ci nasara akan su sallallahu alaihi wasallama fama huwa illa an ramahu annabi na jifan su da wannan kasa fama ziltu ara haddahum kalilan wa amrahum mudbiran shikenan daga nan duk wani kokarin su ya fara wargajewa duk wani al'amarin su ya fara baya baya daga nan aka ci nasara akan su wa fi lafazin lahu innahu nazala anil bagla aka ce ya sauka daga raqumar a cikin lafazi ne Imam Muslim thumma qabada qabdatan min turabil ardi ya dibi kasa thumma istaqbala biha wujuhahum ya fuskance su ya watsa musu wa qala yace shahatil wujuh Allah ya muzanta fuskokin fuskokinku sun munana fama khalaqa Allahu minhum insanan illa mala'a aynaihi turaban bitilka alqabda babu wani mutum a wurin sai kawai aka ga sun fara sosa idanun su kasa ta cika musu idanu fa wallaw mudbirin sai suka juya a guje kaji yakin hurain kenan a gashi ba a gama bayani ma akan yakin ba kuma gashi lokaci ya kure sai dai Allah ya kai mu darasi na gaba a gobe insha Allah sai mu karasa tarihin wannan yaki na ainihin wato Hunain wa sallallahu sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah